بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Litinin 17 ga watan Dhulqa'ida, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da 1434 daidai da 23 ga watan September shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Tariqul Janna fi takhrij ahadisul bughya na Abi Abdurrahman Al-Dusuwi Ismail bin Akibu Ahmad Jibril, Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba, har yanzu dai mallam yana magana dangane da abin da ya shafi sallah a cikin jama'a, sallan jam'i da kuma falalan da ke cikin wannan sallah, da hadarin da ke tattare da mutun yewa sakaci ya watsi da yin sallah a cikin jami'i. Mala yace qala al-musannif al-sheikh Usman bin Abi Bakr, Allah madaukin sarki ya ji kanshi, yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu ani nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala, annabi yace khairu yawmin tala'at alayhi ash-shamsu, yinin da yafi kowane yini alkhairi wanda rana ta kullo a cikin wannan yini, yawmul juma'a, to yinin juma'a ne. Fihi khulika Adam, a wannan yini ne na juma'a Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam. Wa fihi udkhila aljanna, kuma a wannan yini ne aka shigar da Adam aljanna. Wa fihi ukhrija minha, a wannan yini na juma'a ne aka fitar da Adam daga aljanna. Wala taqumu as-sa'a, kiyama ba za ta tsaya ba, illa fi yawmil juma'a, sai a yinin juma'a. Ma'ana a ranan juma'a ne za a yi tashin alkiyama. A ran juma'a ne aka halicci annabi Adam. A ran juma'a aka shigar da shi aljanna. A ran juma'a kuma aka fitar da shi daga gidan aljanna. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Wannan hadisi al-Imam Muslim ne ya fitar da shi, da al-Imam Tirmidhi, da al-Imam Nasa'i, da Abu Dauda. A cikin ruwayan Abu Dauda aka samu ƙarin wa fihi tiba alaihi, a ranan juma'a ne aka karɓi tuban annabi Adam. Wa fihi mata, a ranan juma'a ne annabi Adam ya rasu. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Ma'anan wannan yinin juma'a yini ne wanda aka yi abubuwa masu darajan gaske, masu kima da yawa. Daga ciki a ranan ne Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam. A ranan juma'a ka shigar da shi aljanna. A ranan juma'a kiyama za ta tsaya. A ranan juma'a Adam ya rasu. A ranan juma'a karɓi tuban shi, kuma a ranan juma'a ya rasu. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Wannan shine hadisi na 28 a cikin jerin gidan hadisan wannan littafi. Qultu, Mala Akibu yace hadisun sahihun, wannan hadisi ne ingantacce. Akhrajahu Muslim, al-Imam Muslim ibtada wannan hadisi a lamba na 854 a cikin littafin da ke bayani game da sallan juma'a. Babu salatil juma'ati wa ma yata'allaqu biha min ahkamin. Wa Abu Dauda, Abu Dauda ibtada hadda wannan hadisi a lamba na 1046 fi salati, a littafin da ke bayani akan sallah. Babu fadli yawmil juma'a wa laylatul juma'a, babin da ke bayani akan falalan ranan juma'a da kuma daren juma'a. Mun gane wannan da kyau ko? Sannan al-Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na 488 fi salati, babu ma ja'a fi fadli yawmil juma'a. Wan Nasa'i, haka al-Imam Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a lamba na mujalladi na 3 shafi na 89 fi salati, babu dhikr fadli yawmil juma'a. Min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'an, a cikin hadisan da Abu